You say it's the name, you remind me. Look at cheating the Anka Kira, she never found a hover somewhere upon a second hour. Uncle Shower, Hala, honey, and so good, he was any at a kinaba. Yes, a mama kapara, and you see, or Mazomi or Saba. As me, the Ayazaku, when he done Banga the Tonaba. Bazanzo Naba, the Manga de Liba. Hasken farin wata da idan ka ba zaka ga hasken rana ba masu kushe na kushi bani biyawa tsokaci ba ka ba wani tabbaci to wata rana da kyamma zaka ci ni sara kuma ba da kowa har yau ku bar zancen ba sai na gaji za ku bari to akwai damarar hana gobe ta kai jibi ba da komai ke ba amma in kun zargo ku fito fili magani ku ku bar dungo mu kan mun nasara an kira mu da godo mata samu ka da makar ta wuce bata bar maka komai ba ne gulma kuce sai bana nan kuke jinkewa ta in tuwo ne na ku to ni ma akan shi amarata to ku take bar ku ku bani da ratsan sarata tun da kan 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 muke karfa mujin ya sake hararata zambi zambiyo zambi tunani na ni da mami mamiyo mami ta mama na shin ga ladi ladiyo ladi da gulaina ke na zamuci gido magautana ba gashi suna kallon mu muna sama harin su muke kwana jiya ba ma yau bace fada musu ladina ba da ku nake ba amma in kun sargo shikenan ba da ku nake ba amma in kun sargo shikenan ba da ku nake ba amma in kun sargo shikenan ba da ku nake ba amma in kun sargo ku je ku kara ta yi hakuri
Why call me?
Mai sauri ce ba ka jabuki na